ci gaba da fafatawa da ake a gasar Premier League na shekara 2017 zuwa 2018 wasannin mako na 22 a jiya kungiyar kwallon kafa ta Manchester City mai rike da Cambon Teburin ta lalasa kungiyar kwallon kafa ta Watford da kwallo 3-1. Sai Southampton ta sha kashi a hannun Crystal Palace a gidan Southampton da kwallo 2-1. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta West Ham ta lalasa kungiyar kwallon kafa ta West Brom ne da kwallo 2-1. Sai kungiyar kwallon kafa ta Swansea City ta sha kashi a hannun kungiyar kwallon kafa ta Tottenham da kwallo 2-0. A yau kuma za a buga wasa tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Arsenal wanda za ta karbi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta Chelsea da misalin karfe 9 saura kwata na dare a gogon Nigeria, Niger, Cameroon da kasar Chad, inda a karawarsu ta farko a gasar ta Premier League din bana aka tashi can jiras babu ci tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea a gidan Chelsea. Kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta bada sanarwar tana tunanin dan wasan ta Ozil ba zai samu damar bugawa gasar da za a yi yau ba sakamakon jinya da yake yi a kafansa. A yanzu haka dai Manchester City tana mataki na 1 da maki 62, sai Manchester United wacce take mataki na 2 da maki 47, Chelsea tana mataki na 3 da maki 45, wanda ta samu nasara a wasan yau za ta hauro kan Manchester United, inda Manchester United din za ta dawo mataki na 3, ita kuwa Chelsea ta dawo mataki na 2. Idan muka leka bangaren Spain kuwa, inda ake fafatawa gasar Copa del Rey na shekara 2017 zuwa 2018, zagaye na 16 a yau za a buga wasa tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Sporting da kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid da misalin karfe 7 na dare a gogon Nigeria, sai Fomentes fafata da kungiyar kwallon kafa ta Alaves a wannan lokacin. Cardiff kuwa da misalin karfe 9 za su karbi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta Sevilla, ne sai Las Palmas fafata da kungiyar kwallon kafa ta Valencia da misalin karfe 9 na dare a gogon Nigeria. A can kasar Ingila kuwa hukumar da ke kula da kwallon kafa ta kasar Ingila FA tana tuhumar mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal Arsene Wenger bisa maganganu da ya yi wanda ba su dace ba ga alƙalan wasa a wasan da suka yi ranar Lahadi wanda suka tashi 1-1 da kungiyar kwallon kafa ta West Bromwich. Saboda haka hukumar ta ce tana buƙatar ya horar da kungiyar ya zo ya yi bayanin wayannan kalamunsa daga nan zuwa ranar Juma'a ko kuma ya fuskanci hukunci. Inda ba a manta ba, a shekarar da ta wuce mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal din hukumar ta taba dakatar da shi na wasanni hudu da ya tsaya a kan layi sakamakon irin waɗannan kalamai nasa da ya yi wa alƙalin wasa a wasan da suka yi da kungiyar kwallon kafa ta Burnley. A ɗaya bangaren kuwa, can kasar Spain, ɗan wasan Barcelona Ousmane Dembele ya dawo cikin tawagar ɗan wasan kungiyar bayan da ya tafi jinyan na tsawon watanni 3 sakamakon raunin da ya samu a kafarsa ta hagun a wasan da suka buga da kungiyar kwallon kafa ta Getafe ranar 11 ga watan Satumba na shekara 2017. Tunda dai likitan kungiyar ya tabbatar da cewa dan wasan ya samu koshin lafiyar da zai iya fafata wasanni. Dan wasan mai shekara 20 ya zo kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ne da kungiyar kwallon kafa ta Juventus. Shi kuwa wakilin ɗan wasan kungiyar kwallon kafa ta Manchester United, Matthew Damian, ya ce kungiyoyi da dama suna zawarcin ɗan wasan daga ƙasar Italy, sai dai wakilin ya ce ɗan wasan ba inda zai je a watan Janairu nan, yana nan daram a kungiyar kwallon kafa ta Manchester United. Iya abin da ya sauka kenan daga labarin wasannin namu na yau, daga nan dandalin biyoyi, huta lafiya.